Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake saduwa ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar mu da Professor Fatima Batulu Mukhtar kwararriyar masaniyar ilimin kimiyyar tsirrai kuma shugabar tsangayar koyar da ilimin kimiyya a Jami'ar Northwest ta jihar Kano a Najeriya Professor Fatima Batulu Mukhtar dai tana yi mana bayani ne akan babban taron da ya kawo ta na Amurka a can kwanakin baya akan fasahar kimiyyar sauya kwayoyin halittar gado. Za mu dora ne a yau daga tambayar da na yi ma Professor Fatima Batulu Mukhtar cewa shin ko wannan fasahar kimiyya ta kai ga fara sauya kwayoyin halittar gadon dan Adam ko kuwa?
Har yanzu gaskiya ban ci an kai ga yin bincike a cikin kwayar halittar dan Adam ba a dabbobi dai ana yi. Kamar da akwai a kifin da na san an canza mishi halitta wani salmon na san barawacin ana cewa an kusa a fara ma saida shi ba sai ina jin kila yanzu an fara saida shi ana yin bincike dai akan abin dabbobi da sauransu kin san da wuya a dauki dan adam a mayar da shi kamar abun bincike shine dalilin da ya sa mutane su gan cewa ba su yadda da ingancin wannan kimiyyar ba to amma kuma a gaskiya da akwai bincike da ake yi wanda yake ya shafi shi ma kwayar halittar dan adam din wanda yake kaman kwanaki da nayi tafiya na gani a Ingila ana zancen kaman waɗansu waɗanda suke da cuta wanda take ake gadanta da akwai cututtuka da ake gadan su waɗanda suke idan iyaye wana da ita da za ta haifa zai iya samun wannan cutar da akwai bincike da ya nuna cewa za a iya taɓa wannan kwayar halittar gadon yadda ɗan da ke ciki in aka haifa ba zai samu wannan halittar ba to shine har ake ta baba akan sunan abin nan din su sun ɓoye ba su ce genetic engineering ba amma mutane bayyana ra'ayinsu cewa ai gara a bayyana shi a fili ya fito cewa genetic engineering ne tunda yake ga shi kuma ga amfanin da za a iya samu a ciki cewa har za a iya haifar ɗa da yake babu wannan deformity din wannan cutar da a ce ba a canza ta ba da za a iya haifar shi da ita saboda kin ga ana yin su bincike akan cancer din nan ma ana ganin cewar duk irin wannan kimiyya tana iya samar da yadda za a yi a samu magunguna da suke za a samu waraka daga irin su cututtukan kansa to saboda haka dai kimiyya tunda take tana da fanni daban-daban gaskiya hanyoyin da ake bi a cin mata suna da yawa sun sha bamban saboda haka kowane fanni da akwai abin da ake ɗauka a duba a ciki ko kuma da akwai irin kimiyya da ake ɗauka a duba a ciki ta irin wannan fannin.
Yawwa, Professor Fatima Batulu Mukhtar ganin irin wannan ilimi na kimiyya na zamani ya kike ganin makoman noma bisa la'akari da irin wannan ilimi na kimiyya?
Na farko zan iya cewa a gaskiya kamar yadda na ce da farko ƙasashen za su zama kamar consumers kenan. Su dai sai dai a kawo musu su saya su amfani da shi saboda har yanzu babu wannan kwarewa a wurinmu ba wannan kwarewar haka kuma abu ne wanda yake yana zai buƙaci kuɗi da yawa da kuma infrastructure wato kayan aiki dai waɗanda suke na zamani wanda yake dole sai an shigo da su kuma suna da tsada sosai saboda haka dole sai irin gwamnati ta shigo sai kuma irin wato 'yan kasuwa masu abin hannunsu sun shigo da za su iya bada kudinsu su saka jari a cikin wannan fannin to in za a samu wannan to shine za mu iya samun mu ci gaba a bangaren wannan kimiyya domin ko anan din su mai da suke yi ba mutum ɗaya bane yake bugar kirji ya ce to zai shiga cikin wannan kimiyyar a'a za ki ga cewar sai an samu waɗanda yake za su saka kudinsu a cikin jari shi yasa ake da irin manyan kamfanikan irin su Monsanto irin su Syngenta su DuPont da dai sauransu waɗanda suke su dama kawai sun shiga cikin wannan bincike ne sun shiga cikin bunƙasa wato irin rika da kuma gyara shi da sarrafa shi da yake za a sami masu kyauta wannan hanyar kimiyya da kuma ta wadda aka saba a dadin. Saboda haka dole sai mu an samu waɗanda suke sun shigo cikin wannan abin nan.
Idan Allah ya kai mu rana ta yau zamu ji irin abubuwan da ya kamata kasashen mu su duba su yi la'akari da su kafin ma su tsunduma cikin irin wannan fasahar kimiyya ta sauya kwayoyin halittar gado. Sai makon na gobe kenan da izinin Allah yanzu a madadin Professor Fatima Batulu Mukhtar da Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni ce taku Halima Jumrau ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata daga nan birnin Washington DC.